أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهنك بركة من السلوى ومن المسلات بإتارة البركة ينجي جباة تكالات منا عمدة العقاب والذارة الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 105 a cikin karatun wannan littafi muna 24 ga watan Rabiul Awwal Hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da 9 ga watan Goma a kalandar Bature 2023 idan ba manta ba sati da ya gabata mun tsaya karshen babi wanda yake mana bayani akan as-sayyida yake mana bayani akan yin harauta da hukuntanta da abin da ya dace a harauta da abubuwan da suke yin harauta mun ji maganganu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka fa'idanta da su yau da iko Allah za mu tashi sabon babi wanda yake mana bayani akan lanya shine malai yake cewa babu al-abahi babi wanda yake mana bayani akan lanya ita kuma al-adahi idan ka dauka halshen laranci jami'i ne na udhiya shi kuma mushtaqqun min ismi al-waqt alladhi shuri'a zabhuha fihi an zaqulu wannan sunan ne daga sunan wani lokaci wanda aka shar'anta yin yanka a wannan lokacin shine malaman fiqh suke cewa idan an ce al-udhiya ko kuma al-adahi shine abinda ake yankawa ranar yankawa ranar yanka bayan saffowa daga idi idi kenan na sallar layya wannan shine ake kiran shi da al-udhiya duk abinda za a yanka bayan a ranar yanka bayan saffowa daga idi ko kuma ranuka guda uku ayyamu tashrika kenan 10, 11, 12, 13, 14 wa'annan kwanukan dukkan su idan an yi yanka ana kiran shi da layya matukar bayan saukowa ne daga idi an yi shi don kusanci ga Allah kenan lamurda ya kasance an yi don a kusanta zuwa ga Allah wannan mashru'iyyata za mu samu a ƙarƙashin Qur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka da ijma'in malamai kamar yadda Qur'ani yake bayyana fa salli li rabbika wanhar kayi sallah sannan kayi sallah don kusanci da ubangijinka kuma ka yanka abun yankan ka ranar da ake yanka abun yanka haka ubangiji yake bayyana mana fa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wannan duk da tana nuna mana kusancin Allah ya hada sallah da yanka a gudaya haka hadisi zan mu karanta hadisi na Anas bin Malik da sauran hadisuka wanda malam ya kawo kadan daga cikin hadisuka hadisi wanda suke ingantatu wanda suke mana bayani akan yin lanya kuma yana ɗaya daga cikin hikimar da ubangiji ya shar'anta mana ita lanya don mu ƙara kusantuwa da shi da zubar da jini wanda muke yi a ranar yanka ko kuma ranuka guda uku na ayyamut tashrika kasancewar zub da jini yana ɗaya daga cikin ibadodi mafi fadala a gun ubangiji kuma diddan ubangiji ya nuna mana mahimmancin ita layya sai ya kawo ayoyi wanda suke mana bayani akan lalle suke bayani akan sallah ubangiji ya hada sallah da yanka ku daya kamar yadda muka karanta ayat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin haka ubangiji ya kawo salli li rabbika wanha duk da akwai hikimomi da yawa wanda ubangiji yake bayyana mana ko wanda muke gani wanda mun karan kanmu muna idrakin su wanda muna iya sanin dalilin da ya sanya ubangiji ya shar'anta mana yin layya a yalwata a wannan yinin a ci mai dadi mutumin da bai iya sakin mahiyallan shi ko ba iya kawo naman da za a ci isasshe a gida idan an ce sallah ce da layya ka yanka kusanci da ubangijinka ko baya da haka kuma iyali su yalwatu haka makwabta su yalwatu kamar yadda aka shar'anta mana yanda za mu yi da naman layya. Malai kawo mana hadisi na 387 yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi kafashaini amlahaini aqranain zababuhuma bi yadayhi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi Kitabul Adahi babu man dhabaha al-adahi bi yadihi babu wanda yake mana bayani mutumin da ya yanka layyar shi da hannayen shi juz'i na 7 shahi na 101 hadisi mai lamba ta 5558 haka shi ba Imam Muslim ya wutar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sun Kitabul Adahi babu istihbabu dhahiyati wa dhabhiha mubasharatan babu wanda yake mana bayani akan mustahabbancin yin yanka ranar layya kusanci da Allah kuma da yanka ta lokacin da aka sabko daga idi kai tsaye kada a tsaya a daitantawa madama layyar dai abin yankan da kunci juz'i na 6 shahi na 77 hadisi mai lamba ta 1960 hadisi ne wanda aka samu shi daga Anas dan Malik yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda ya mutu shekara ta 93 da hijira da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dhaha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi kabashaini amlahaini aqranaini manzo Allah bai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yayi layya da rago guda biyu amlahaini wanda suke da kala baki da fari duk da akwai wa'ansu malumma da suka tayi malaman shuruhat na hadisi sun dai suka ce ai idan an ce amlahaini yana nufin kala ɗaya ita ce fari a hede an samu hadisi wanda suke akka da wannan hadisi lalle amlahaini wanda da kai baki da kai kuma fari a tare da su duk da kasancewar akwai hadisin da yake tabbatar mana an samu ragon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanka yana da baki yana da kawuwa bakaki kiran kalau fata shi kasan shi bakake ne haka bakin shi ma baki ne yake cewa baya da haka aqranaini wannan ragon nan raguna ne wanda suke da kahunna kinan ba irin raguna ba irin na yansu dan ba raguna ne wanda suke da kaho yake cewa zabahu huma bi yadayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka su da hannayen shi wa samma wa kabbara yayi bismillah yayi kabbara kina abin da yace bismillah wallahu akbar yace wa wada'a rijlahu ala safahihima kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora kawashi akan wuyan wannan ragunan da yake yankawa as-safah shi shine idan aka gitta rago za a yanka shi ai bangaren hagu shi yake hawuwa sama iya cewa to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsankanin bakin da wuya ko tsankanin huskar ragon da wuya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora kawun shi wannan kuma yana ɗaya daga cikin sunna wadda muka barta a wannan lokacin sai dai mutum ya nema a kakkama wani ya danne biya wani ya danne kawuwa wani ya kama maka kai sannan kai ka yanka shi kuma da kwai hikima ta danne wuyar rago lokacin da zaka yanka shi zakka yi gaugawar hutar shadda ragon lokacin da kake yanka shi wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kina wannan hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ranar layya ya yanka raguna guda biyu wannan kuma sabanin hadisi wanda muka karanta can baya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin shi ta bankwana ya yanka ragun mai guda 100 ya yanka 60 ya bai wa Ali ya yanka mai guda 40 wannan yace kuma da nashi ne da shi da iyallan shi da al'ummar shi ko da wanda bai yanka ba yana cikin wannan tara ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka su akan shi ne wannan abinda yayi ya layye da shi a wannan hajji shi da bankwana hadisi sallallahu alaihi wasallam kinan hadisi yana karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka su da hannayen shi kuma yayi bismillah neman taimako ga Allah kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana duk abin da baba za ya aikata bi ambaci sunan Allah ba to wannan abin mai yankakken bayani ko wannan abin yankakke ne babu albarka a cikin shi kina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bismillah dan neman albarka da neman sanya alkhairi ubangiji ya sanya alkhairi a cikin dabbar da zai yanka kuma haka ya yi kabbara dan ya girmama ubangiji ya nuna tawayar shi ko kuma kaskancin shi da raunin shi a gaban ubangijin shi kina wannan hadisin in muka dauka umuman yana karantar da mu akan mashru'iyyar yin yan layya kuma dukkan al'umma ta hadu akan haka kamar yadda Imam Ibn Taymiyyah yake bayyana mana yake cewa yin layya yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi komai fadala lafiya ma ibada a cikin wannan yinin yake cewa don haka ka yi sadaka da kuɗin abin da za ka sayi layya ba wai shi ba ne mafi fadala ba ka sayi abin layyar umma ya yake ka yi yankan shi ne mafi fadala don ka kusantar ka jininka zuwa ga Ubangiji kuma idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu mafi fadala lokacin da mutum zai yi layya ya yanka raguna wanda suke masu kaho kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana kamar yadda Anas ya wadi mana ga irin ragunan da manzo Allah ya zaba la raguna ne wanda suke masu kala guda biyu baki da hori kuma masu kaho masu kahunna wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi layya da su kuma wannan rubbama da kai wata maqsad ko da kai wata manfa'a ko da kai wata ma'ana kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabi wannan sifofin wannan ragunan wanda suke da irin wannan sifofin kuma hadisin yana karantar da mu lalle wanda za yi yanka za yi layya layyar shi ce to yanka da hannayen shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sai dai idan ya kasance da larura ko bashi da karfin da za ya yanka ko kuma a'a idan ya ce ya yanka zai wahalar da abin yankan haƙiƙa ya bayar wani ya yanka shi ne abu aula amma dai nan karanci sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga mai yin layya ya yanka kayan shi da hannayen shi kuma yana daga cikin sunna lokacin da zaka yanka ka yi bismillah ka ce Allahu akbar bismillahi wallahu akbar kuma yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka yi yankan ka dora kafarka ko kuma diddigenka akan wannan wuyan wannan wanda zaka ko akan fuskar shi ko akan wuyan shi na abin da zaka yanka kenan rabon da zaka yanka kamun ka zubar da jinin shi sai fa'ida mas'ala ta shin ya halatta wanda Allah ya cikawa a yi mai yanka a yi mai layya ko kuma bai halatta ba wada mafi rinjaye ta malamai sun tsaye akan ana iya wa mamaci layya kuma a mai sharaɗa da abin da aka yi mai layya wannan halaka ne kuma min babil fa'ida idan Allah ya sanya wani ya yi layya to abinda ya yi shi ne ya raba sarƙar tashi ko ya raba abin layyan tashi kashi uku kashi ɗaya ya yi kyauta da shi kashi ɗaya ya ci kashi ɗaya kuma ya yi sadaka da shi idan da dama idan ba dama kuma in kai ma ka ci da kai da iyalanka sadaka ne ai mun karanta hadisin wanda ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na abukawa iyalina a tsakiyar wutar Ramadan ni dai ne ya cancanta a gare ni yake zawa yazo da yazo a siffar da yazo yana cewa manzo Allah na halaka na mutu na lalace irin ta Bahaushe yake zuwa a halaktu na halaka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi yace ga abin da ya aikata yace to ya tsaya yace kafara yace shin kana da baiwar da zaka yanta yace a'a yace shin kana da abin da zaka ciyar da miskini sattin yace a'a shin kana da abin da zaka ka iya yin azumi wata biyu yace a'a yace to wai azumin wata Ramadan ko kwana 30 din ma mun gaza kai shi daidai to ina to ga wata wannan azumi shawatibin wata guda biyu char yake cewa to shin an samu tunda biyar wannan cesuwa ita ce ta zo ka iya tuhatar da mutum sattin yace a'a sattin ko goma sattin yake cewa ko ka iya ciye su da su yace a'a yana zamna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo mai wani sanhu cike da abinci cike da dabino a cikin shi wanda kimanin yana kai usuki guda biyar kenan wurin sama da kilo 50 aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina wannan wanda yake tambaya aka ce yace gani manzo Allah yace dauka ka tai kai sadaka yace wa zan ba sadaka wanda yayi da talauci zan kai in baiwa ko kuma manzo Allah yace yayi kamun ya manzo Allah ya magana yace wallahi ya ran sai tsarin kanun wancan gehen na garin Madina ba wanda ya kai da talauci ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzo Allah ya murmushi yace ka tai ka ce sai yallan ka da shi kuma daga ci abin da zan mai iya fa'idantuwa wanda Allah ya bashi damar yin laye ya samu abu daya akuya ce ko kuma karamar dabba ce sawa'un dantu miki ya ce ko rago ita kadai kuma iyallan shi suna da yawa yayi yayyanka ta a matsayin layya to ta ishe iyallan shi wannan shine wada mafi rinjaye ga lafiya ma mazhabin Imam Malik da mazhabin Imam Ahmad da da yawa daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai akan dabba daya ta ishe iyallai ta isa kowa da kowa kamar yadda shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayyanka yace wannan tashi ce shi da al'ummar shi wannan shine karshen babu sai malai ya tsallaka da zuwa sabon littafi yake cewa kitabu al-ashriba littafi wanda yake mana bayani akan abin sha hukumta abin sha da kaya wanda ya dace mu sha a cikin su malai ya ce hadisi na 388 an ibn umar radiyallahu anhuma anna umara qala ala minbar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amma ba'du ayyuhan nas إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاث وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب الربا wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi cikin kitabul ashriba babu ma jaa fi anna al-khamra ma khamara al-aql min ash-sharab babu wanda yake mana bayani lalle giya ba ita ce duk abin da ya cakula hankali daga abin sha in menene mutun zai sha kai ko kwaya ce ko paracetamol ne ka sha ya cakula maka hankali to ya tashi daga sunan magani ya koma sunan giya wannan shi ne hukunci umuman wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba wa giya duk abin da wani zai sha ya cakula mai hankalin shi wannan shi ake kira da giya shine babin da Imam Bukhari ya kawo juzu'i na 7 shahi na 106 hadisi mai lamba ta 5558 haka shi ma Imam Muslim ya kawo shi a cikin kitabu tafsir babu shi nuzuli tahrim al-khamr babu wanda yake mana bayani akan ayat da ta sabko ko ayoyi wanda suka sabko akan haramcin shan giya aya da yace wa'ita ayoyin su duka tabbihi ne suke aka ana nan da zuwa za a haramta da ita juzi na 8 shahi na 245 hadisi mai lamba ta 332 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Umar yadda Allah shi tabbata a gare shi daga baban shi yadda Allah shi tabbata a gare shi Amirul Mu'minin Umar yadda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ala minbar qala ala minbar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana yana kan minbari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ba'd bayan haka wannan kuma yana ɗaya daga cikin fasaha ta Larabawa idan sun yi muqaddima za su tattaro hankulan dukkan wani mai saurara za su ce to amma ba'd bayan dukkan wannan muqaddima da aka maka abinda ake so a isar maka da sako shine ayyuhan nas ya ku mutane innahu nazala tahrimul khamr lalle tabbas Allah ya sabkar da alqur'ani wanda yake tabbatar mana da haramcin giya wa hiya min khamsatin wannan giyar ana samun ta ne kalkashin abubuwa guda biyar abubuwa guda biyar su ne ake tsimamawa a tace a baiwa mutum ya sha ya koma ko kuma a tsimama su su koma giya wannan abubuwan guda biyar na farko shine inab shine reza ana saida shi idan suna sayen shi idan sun ga dama suna yin lemu da shi idan sun ga dama kuma sai a ƙara mai kwanukan da za a yi garmantan shi daga lemu ya koma giya misalin kana iya daukan inabi ka zuba mai ruwa idan ka zuba mai ruwa zaka bar shi da kanshi zai tsumama idan ya tsumama yini daya da rabi duka zai zauna akan wani dan abin sha ne wanda yana da dan tabur-tabure mai tadi wanda idan ka sha ba ya cakula maka hankalinka ba to a lokacin da wannan hukuncin lemu ne ko wani irin lemu to idan ka bar shi ya dan ƙara kwanuka kwana biyu uku to zai yi tarbi wannan taurumin shi ne zai bada damar abin ya rikita idan ka sha zaka ji ka a cikin wani yanayi daban kuma bayan yanayin in ka sha da to shi ne yake bayyana mana yake cewa abubuwa guda biyar ne wanda kowa ya sani idan an tsumama su suna tashi daga hukuncin su koma wani abu daban
wani abin daban ku idan ka sha zai cakula maka hankalinka ya cinza maka ya hudda ka daga hankalinka ya hudda ka daga matsayinka na mutum ya meda ka wani abu daban yake cewa na farko shine inabi na biyu shine attamar da biyu shi ma da biyu ka same shi ka zuba mai ruwa kwana daya yini daya zaka gani ya bada abu mai zaki na dadin sha ya goma lemu wanda ya yi kowane lemu dadin sha amma dai idan ka bar shi ya ƙara tsamama to zai koma wani abu wanda idan ka sha zaka fita daga cikin hayyacinka yake cewa na biyu ita ce zuma zumuwa ita ma ana zuba mata ruwa a barta ta dan samu wani dan yanayi ta dan juya a yabar mantanta zaka gani ita ta mata koma giya idan ka sha za ta cakula maka hankalinka na hudu yake cewa alhinta shine hatsi tsaba ko ta dawa ko kuma ta wannan hatsi wanda gare mu duk dai wata tsaba ce ita ma idan an sanya shi ne ai mutanen mu a galgajiyanci ita ce muke burkutu da ita ko ta gero ko kuma ta wannan dawo gona wannan ita ce wanda muka samu wanda dai aka ake yi a nan wuraren yake cewa na ƙarshe wa shayir da abu wanda yake kama da alkama shine ash-shayir shi ma idan an tsumama shi yana iya tashi daga abin sha na gari zuwa abin sha wanda zai takula wa mutum hankali to shine nan Umar he yazo yake so ya bayyana mana duka hukuncin giya yake cewa wal khamr abinda ake cewa giya shine ma khamar al-aql duk abin da ya rikida hankali ya takuda hankali wannan shi ake kira da giya duk abin da zaka sha sawa'un comprimé ne sawa'un wani abin sha ne lemu ne wanda bai san jikinka idan ka sha rikita maka hankali yake yi he ka ji ka kana maye kana hawa sama kana sauka kasa yake cewa dukkan su wa'annan su ne ake kira da giya idan ba wani shi sanya nan ƙarshen hadisi yake cewa salasu abubuwa guda uku yake cewa wajidtu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ahida ilaina fihin ahda nantahi ilayhi yake cewa na so a ce kamun mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana alƙawari ya mana bayani rantsatse wanda za mu fahimce su za mu san kaza da kaza da kaza giya ne kaza da kaza ga hukuncin shi kaza da kaza ga hukuncin shi yace wannan abubuwan guda uku su ne na harko aljad mas'alar kaka da ƴan uwa idan sun zo wurin cin gado yaya za a yi kakan tsayawa zai yi ya ci tare da ƴan uwa ko kuma a'a ƴan uwan zubda su kakan zai yi ya hana su cin gado idan muka ɗauka mas'alar aljaddu ma'al ikhwa mas'ala ce wadda tana ɗaya daga cikin mas'aloli wanda suke rikitar da mai raba gado mas'aloli ne wanda suke da wahala a cikin raban gado kaka da ƴan uwa na mamaci kaka yana zauwa ne idan babu uba to yaya hukuncin uba za a bashi ko kuma a'a hukuncin kaka zai ɗauka idan ya ɗauki hukuncin uba to ƴan uwa ba su ba cin wani abu idan kuma ya ɗauki hukuncin kaka to ƴan uwa hoye sun haɗu tare da kaka sun ci gado shi sanya idan muka ɗauki matsalar zan mu gani Zaid bin Thabit wanda shine gangaren wurin raban gado wanda ba wani wanda ya san iya raba gado wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hukunta alqur'ani ya hukunta kamar Zaid bin Thabit to da Zaid bin Thabit da jamhurin malamai daga cikin su da kai Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da Imam Ahmad fatawaji ma mafi shahara a cikin mazhabin shi suke cewa idan kaka da ƴan uwa suka haɗu a wurin cin gado to za su tsaya kowanne ya samu kowanne sai ya ci masala ce wanda idan muka kude ta he mu kare karatun ba ta kare ba haka su kuma Abubakar Siddiq yarda Allah shi tabbata a gare shi da Imam Abu Hanifa da wata riwaya daga mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal riwaya ce wanda Imam Ibn Taymiyyah ya yi rinjaye ko ya zaba a cikin mazhabin shi shine idan kaka da ƴan uwa suka haɗu to ƴan uwan saraya suke yi saboda kakan yana saukowa matsayin uba shi kuma idan ya sauko matsayin uba ɗan uwa ne dai su jageje su tsaya su kallo ba wani abin da za a ba su a cikin kasan ɗaukuwansu wanda Allah bai cika masala ce wadda take rikitarwa sai masala ta biyu yake cewa wal kalala su kuma ɗan gadin cin dariya wanda wala ne ya rasu bai bar kowa ba a rayuwar shi ba kurum sai ƴan uwanshi ba ɗa ba jika wannan shine idan Allah mai cikawa yaya hukuncin shi yake shine shi ma wannan matsala ce wanda take da rikitarwa shine Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa shi ma iya wannan matsalar kalala matsala ce wanda take rikitar take da rikitarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya mana bayani rantsatsi wanda za mu fahimci su waye kalala idan wani ya mutu bai bar kowa ba waye ya cancanta ya ci gadan shi ai can kuma cikin suratul nisa karshen da ubangiji ayya kawo mana aya yake cewa inimrun halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka idan Allah ya yi wa da cika waye wa da cikawa bai da da bai da jika kuma yana da ilkuwa to wannan ilkuwa za a dauki rabin dukiya a mika mata to shine kan wannan masala ita ma tana da masala ce wanda take da sabani kamar idan muka dauka Abubakar Siddiq shi ma yayi fice wurin raban gado da kasancewa yayi halifanci yayi hukunci akan raban gado da jamhurin sahabbai da tabi'ai da malaman wannan ma'aimatul mazahibul arba'a sun tayi akan dukkan idan an ce kalala idan ya rasu din dai da kwaluwa za a dauki rabin dukiya a bata wasu kuma suka tayi akan a'a yaya za a yi a ce a matsayin a halin da babu kuma za a dauki rabin dukiya a bata su kuma wasu kuma suka tayi akan a'a ya za a yi ita ai mace a halin raban gadon ta ita kurum idan ta zo su wata ko da ci rabin dukiya ko kuma idan tana matsayin biya ko ta ci rabin dukiya ko kuma ta ci idan sun kasance su biyu su ci wannan dukiya a dukiya ita ma matsala ce wadda adda kai sabani a game da ita amma dai wadda mafi rinjayi shine kurum idan ya kasance wani ya rasu babu uba tare da shi yana da ƴaluwa to za a dauki rabin dukiya a ba ƴan uwan shi sannan kuma matsala ta uku yace abwabu min ar-riba babubbuka na riba ita ma kasancewar riba kashi-kashi ce da kai abubuwan da za su shiga cikin juna ka gaza fahimta shin riba ce ko kuma ba riba bace ba shi ma wannan Umar yana bayani yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani cikakke wanda za mu fahimci ina aka sa gaba akan wannan masaloli guda hudu guda uku afdal kene idan muka leka hadisin zan mu gani hadisin yana karantar da mu lalle giya ubangiji ya sabkar da haramcin ta a cikin alqur'ani kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fahimci abinda ake nufi da giya shine ya bada ta'wilin ta tafsirin giya shine duk abinda zaka sha ya canza maka hankalinka ya maida ka daga mutum wanda zai iya rezo ne zuwa mutumin da bai da hankali bai sa abinda yake yi ba wannan ita ce ake kira da giya shine a lokacin su kuma a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko lokacin sahabbai suna da abubuwa guda biyar wanda idan an canza su aka yi zarmantar su za su iya komawa giya shine ya zamo mana abubuwa guda biyar shine inabi da dabino da zumwa da tsaba kuma da sha'ir kuma hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu duk irin ilimin da Allah ya baiwa bawa to ba ya yiwa a ce ya kewaye komai da komai ya san komai da komai kamar yadda ubangiji yake bayyana mana wa faka kulli zai ilmin alim duk irin sanin karfe wanda yake sama da kai wurin sani malaika mun gani bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Umar bayan Abubakar Umar yake biyo baya an yi ittifaki in dai masalan fiqh ce an bar wa Umar an sallama ne amma dai gashi nan kan wannan masaloli guda uku yana kokawa akan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara musu bayani a cikin su wannan kuma ba shi yake nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana musu ba ya bayyana musu kowanne abu daga cikin su an bayyana hukunci shi ita giya an ba ta hukunci daya duk abin da zaka sha abin sha ne ya canza maka hankalinka to wannan giya ce dan duk abin da yake cikin ta ga miye zaka hada in dai ya canza maka hankali to shi wannan giya sunanta haka masalan ita ma kalala masala ce wanda an fayyace ta masala ce wanda malumai da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bayani akan ta an fahimci ina aka sa gaba haka masalan shi ma aljaddu mal ikhwa masala ce wanda take da gida 12 ita ma an riga an fahimci ina aka sa gaba ga hukuncin ta idan ya kasance an samu wala da wani to ga wanda zai ci ga wanda zai saraya ga wanda za a hajjabe ga wanda za a zai kasance mahjubi a cikin masalan yanda take wallahu ta'ala alim kina wannan ba shi yake nuna mana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan Umar ba din take nuna mana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyi wani abu bai bayyana ba kasancewa manzo Allah ya riga ya shedanta a hajjin shi ta ban kwana shin na isar da sakon da aka turo ne isar muku dukkan jama'ar da take nan mutane sama da 1400 sun kowanne ya shelan ta yace kwarai kuwa manzo Allah ka isar da sakon da aka yi mu ma muna ƙara jaddadawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar da duk sakon da aka aika shi isar mana kuma gashi nan muna cin gajiyar sakon da ya aika mana ya isar mana da shi wallahi ta'ala hadisi na gaba malai yake cewa hadisi na 388 89 an Aisha radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam su'ila anil bitr fa qala kullu sharabin askar fa huwa haram qala radiyallahu al bitr nabiz al asr wala hadisi imam al bukhari ya wutar shi a cikin kitab al ashriba babu al khamr min al asr wa huwa al bitr babi wanda yake mana bayani lalle giyawa ana yin ta da zuma zumwa wadda muke sha wannan ta gudin zuma yake cewa ita ce ake kiranta da albitum albitum juz'i na bakwai shayi na 105 hadisi mai lamba ta 2585 haka imam muslim shi ma ya wutar da shi a cikin kitabu al-ashriba babu bayani anna kullu muskirin wa in wa anna kullu muskirin khamrun wa anna kullu hamrin haram babu wanda yake mana bayani lalle dukkan wani abu wanda zai sanya maye ana kiran shi da giya kuma duk abinda ya sanya maye shi kuma haramun ne kuma mene ne hadisi juz'i na 6 shahi na 99 hadisi mai lamba ta 201 hadisi ne wanda aka samu shi daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi siddiqa ya siddiqi wadda ta mutu a shekara ta 57 ko kuma 58 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa annabiyyi sallallahu alaihi wa sallama su'ila anil bid'ah lalle an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama akan al bid'ah abinda ake kira da al bid'ah shine nabizul asl shine wannan dan lemu da ake yi dan karmantan da giya da wannan zumwa da za a yi tarkida ta koma ita ma abu wanda idan an sha zai iya sanya maye to aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan albid'a shine nabizul asl sai yake cewa kullu sharabin askar dukkan wani abin sha wanda zaka sha ya sanya ka maye yace fa huwa haramun wannan abin haramun ne kada kina wannan zai ba mu damar daukan hukunci dukkan wani abu tunda annan alkul amun ce istigrar jami'u jinsiha dukkan wani abu wanda zai sanya maye sha'un wannan zaka sha siro zaka sha ko wani abu zaka sha ko ma menene wanda zaka sha zai bi ta makogoranka haita da hayakin da zaka sha ya sanya ka maye wannan dukkan su haramun ne shi kuma duk abin da yake haramun haramun ne sai da shi haramun ne cin kudin shi yake cewa kenan wannan shi yake karantar da mu duk abin da kowane nau'i wanda zai sanya bawa maye to wannan haramun ne mutum ya sha shi hadisi na gaba hadisi na 390 malai yake cewa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala balagha Umar anna fulanan ba'a khamra fa qala qatala Allah fulanan alam ya'lam anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala qatala Allah al-yahuda harimat alayhim ash-shukum fajammaluha faba'uha wala hadisin Imam al-Bukhari ya wutar shi a cikin kitab al-Uyu babu la yuzabu shahmu al-mayta babu wanda yake mana bayani haramun ne a tahosa tozo ko kitse na dabba wanda take matatta a sayar da shi ko a yi amfani da shi ash-shahm shine tozo shi kuma tozo an sani me a tattare da shi shine kitse kuma bambanta ba ai ubangiji ya haramtawa yahudawa da nasarawa yahudawa cin mai cin tozo yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke da dadi a wurin a cikin dabba ko a jikin dabba amma dai kasancewar irin aika-aikar da suke aikatawa ubangiji ya haramta musu wa min al-baqari wal gharami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi asab aka haramta musu cin dukkan wani tozo na karamar dabba da na saniya sai dai abinda dai dan kitse wanda ya hada da nama wanda an musu rambo mai su ci to wannan suke dauka sai narkar da shi idan sun narkar da shi sai su mai da shi mai sai su amfani da shi ko kuma su sai da shi to ka gani an hana ba a ci wannan ba a ci mushe ba a yi wannan ici
ani ba hutsiya ba ba guri ba wannan ba me ake cewa ba cinya ba kafin baya gashi na an hana su abu amma dai suna dubara suke aikatawa shine Imam Muslim ya kawo Imam Bukhari ya kawo akan haramci ne dabbar da ta mutu a narka kitsanta duk da an kitse ba nawa bane ba ana iya dauke shi idan an narka shi narkawa zai yi a maida shi mai ayi amfani da shi haramun ne juz 3 shahi na 82 hadisi mai lamba ta 2223 kaka ce haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul musabat babu tahrimu bai'ul khamri wal maitati wal khinzir wal asnam babu wanda yake mana bayani akan haramcin sayar da giya sayar da mushi da sayar da alade da sayar da gumaka juz'i na 5 shahi na 41 hadisi mai lamba ta 1582 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Abbas hibrul umma radiyallahu anhuma da shi da baban shi Allah ji kansu yake cewa balaga Umar anna fulanan ba'a khamran lalle labari ya cimma Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi lalle wani mutum ya sayar da giya wannan mutumin ba kowa bane ba illa samura wani ɗaya daga cikin dan aike ne na Umar lokacin da Umar ya aika shi ya amsu jizya ai mun sani duk daula ko duk ƙasa ko duk garin da aka zo za a yake shi akan ya musulunta ana kamun a yake shi sai an bujiro mai da abubuwa guda uku na farko ya musulunta da mu da su mun koma daya na biyu in yace ba ya musulunta ba to ya bada jizya shine wani karo wanda za a ringa bawa daula ta musulunci a kowane wata ko a kowane sana a kowace shekara yanda aka yarjejeni ya tsankanin mu da shi idan yace ba ya bada jizya ba to a lokacin nan ba abin da zai rawa mu da shi illa takobi kuma wajibi kuma nasara tana tare da mu wannan shine abubuwa wanda aka karantar da duk lokacin da al'umma za ta yi ta yaki wata al'umma to ya ta bujiro mata wannan abubuwan guda uku idan ta kin a da ukun sai a wanye lahiya sai a zo a fafata a samu nasara akan su to shi wannan samura dan aike ne na Umar wanda ake tura shi a amsho jizya idan ya tafi mutane babu kuɗi a hannunsa sai giya sun yi giya mutane ne matsuwa da tai mutane ne wanda musu ke majusawa idan ya tafi sai a bashi giya idan an bashi giya sai ya yi kuɗinta idan an yi kuɗinta sai ya amsa sai ya kawo a cikin kuɗin jizya sai ya kawo Umar sai labari ya timma Umar akan lalle ga abinda samura ba yake yi ba idan ya tafi babu kuɗi sai ya amshi giya a hannunsa sai ya yi kuɗinta ya kwatsa a cikin kuɗin jizya a lokacin da manzo Allah a lokacin da labari ya cimma Umar ga abinda samura yake yi faqala sai Umar yake cewa qatalallahu fulanan Allah ya wadaran wannan mutumin namu dan aikan mu mai rakito mana jizya Allah ya wadaran shi Allah tsine dalilin mi yake cewa alam ya'lam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala yace shin bai sani ba fadan manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi akan yahudawa yake cewa qatalallahu alyahud Allah ya wadaran ya tsine wa yahudawa hurrimat alaihim ash-shuhum an haramta musu tuzar raqumi ko na kananan dabbobi fajammaluha sai suka juyata suka narkar da wannan tuzar fa ba'uha sai suka sayar da shi kaga dubara yahudawa suke yi akan lalle su halatta wa kansu wannan abin da aka haramta shi ma a matsayin shi na musulmi an haramta mai giya an haramta mai kudin giya dubaran da yake yi sai ya amshe ta sai ya sayar da ita sai ya amfani da kudin musulmai sai ya amfani da kudin wannan shi kuma a wannan hila irin wannan hila duk abin da yake haramun ne ka kusance shi sai ya malamai suka sannafa didda da kun wa'ansu daga cikin malumai wanda suka tayi akan alhiyal dubara wanda shari'a ta bada dama ita ma tana ɗaya daga cikin almasadir almukhtalafu fiha shar'a wanda akai sabani akan su didda gaskiya wada ce wanda mazhabin Imam Ahmad ibn Hanbal sune suka tayi akan lasiya ma Imam Ibn Taymiyyah yana ɗaya daga cikin wanda suke bayani suke magana akan alhiyal suna ɗaya daga cikin aladilla almukhtalafu fiha sai dai alhiyal tana kasancewa nau'i na daga yaudara ka abin da aka ce maka kai a'a kai zaka koma gehe kai wani abin da ba haka ba diddan ka halitta wa kanka abin da aka haramta maka
wannan yana ɗaya daga cikin yaudara shine dan Umar yemi istishhadi ashin kai samura bai san shin samura bai sanni ba abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsare tsine wa yahudawa wanda ubangiji ya tsine wa yahudawa akan ga abinda aka haramta musu amma dai sai suke dubara suke kewaye ne aka abinda aka haramta musu sai sun yi abinda suka aikata shi suka sayar da shi kawai misalin hada su da aka yi kamun kihi ranar asabar sai su zo ranar juma'a su haka fatsarsa su yi komai da komai su yi shirin su asabar in dai ba a gamu bane a tabki ba sai ranar ladi sai su zo abinda aka samu fatsar da suka yi hakan tarkunan da suka yi sai su kamo abinda aka samu ku ka gani ba cinya ba kafa baya an hana ka kaza amma dai ka kiwaye kai wani yawo kai wani yawo kai wani wayo duk dan ka halatta wa kanka abinda aka haramta maka kina wannan hadisi idan muka leka zamu gani yana karantar da mu haramcin mu'amala da giya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsinewa mai shanta ya tsinewa mai saida ta ya tsinewa mai dagonta ya tsinewa mai cin duke mai cin kudinta kowa yana cikin wadanda aka tsinewa koda wani koda ka kama aka taimaka aka soma wani wanda zai sha kai ma kana cikin tsinewa ko ka bada kudin ka san abin da za a yi da ita kai ma kana cikin tsinewa kai ko dauka kai daga nan ka meda ta can kai da gwanta kai ma kana cikin tsiduwa ki sanya sana'a ce wanda take da hadari iya hadari da Allah zai karbi bawa a cikin wannan sana'a to wallahi tallahi ba a kyauta ta bin su to agun ubangiji shi kinan sayar da ita shanta aiki a yin ko yin ta ko aiki a inda ake yin ta duka haramu ne kuma hadisin yana karantar da mu haramcin yin dubara dan mutun ya haramtawa ya halaltawa kanshi abinda ubangiji shi ya haramta mai ko kuma abinda aka haramta maka kai kokarin ka yi wata dubara akan sai ka halalta kudin shi misalin ka san da an haramta maka giya amma dai zaka dauki giyan nan ko za a maka kyautar ta ko ka san wannan giyan kai kake da hurumi akan ta amma dai zaka nisance ta kace wane ta yi saida ta ko wane ya dauke ta kai ta wuri kaza a sayar da ita a kawo maka kudin ka ci duka wannan haramu ne duk abinda aka haramta amfani da shi haramun ne sayar da shi cin kudin shi wannan yana ɗaya daga cikin dubara na mutanen mu wanda suke kasashen Larabawa aka samu lasiya ba wanda suke cikin safarat wanda suke aiki a basar kaga gani mutun ya tafi ya zauna kurum yana samun dukiya amma dai mafi yawa abin da yake samu ba albashin shi bane ba kudin giya ne kuma za a ce maka shi ba sana'ar ta yake yi ba wata dubara ake yi da kai wa'inda su suna nema ya za a yi su hole kuma Allah ba su dukiya ita kuma a ƙasa an haramta a saya a sha a ƙasar kai ina ma zaka ganta ba inda zaka ganta yanda kaga ka shigo Nijar da baya haka su ma idan ka shiga da giya kamar ka shigo da baya ne a ƙasar ka haramun ne fatan a saye ta ko a shigo da ita ƙasar amma ni kasancewa yana da kuɗi kuma ya ringa tashi sai ya huta ƙasashen waje ya tayi ya sha sannan ya dawo wannan shi ba wani abu ne wanda ba jin wannan yi ba wani gu a cikin wannan al'amari to yanda suke yi yayi azu idan an zo za a zo ita da yake kowata safara tana cin gashin kanta wata ƙasa ce a cikin ƙasa ita kuma wannan ƙasar ba a haramta mata shan giya ba idan da kai wanda za su sha to halaka ne su sha kayansu dan haka suna da intin su yi koman da iya adadin da suke so a kowane wata to a cikin koman ne shi ya san ba sha ba yake ba amma dai za a yi koman da sunan shi zaka samu wani mai hali za ya zo za ya baka kudin shi to kaza idan ana saida ta a jikka to shi zai yana iya wa ya dauki jikka goma ya baka in an kawo ta sunanka zaka dauke ta a mota ka kai mai inda yake shikenan farshe komfali ka ci kudi shi kuma shi ya samu abin da yake so to wannan da abin da zaka ci in dai ka sake ka ci wannan kudin to kai ma kana cikin tsinuwa ta Allah ko da kai aka gama baki ake irin wannan kasuwancin ko baka ci kudin ba to hakika kana cikin tsinuwa ta Allah Allah kiyaye mu Allah kara shariyar da mu idan wannan shi umuman shi nasi ne kawai kaida ce duk abin da aka riga aka haramta cin shi ko aka haramta shan shi to tabbas cin kudin shi ma haramun ne ka saida ka ci kudin shi wani ya maka kyauta alade ka ce to tunda ni dai ba ci ba nake bari in sayar da shi to cin kudin shi ma haramun ne Allahu ta'ala a'lam sai ba sabon littafi malai yake cewa kitabul libas wannan littafi ne wanda yake mana bayani akan tuha irin tuha da Allah ya tabbatar ko ya umarce mu saka a cikin
kuma nasi na shari'a kullum harama zinatullahi allati ahrama al-ibadi wa tayyibatu min ar-rizq ubangiji bai haramta mana mu yi kawa musa duk wani abu wanda muke gani zai sitarce mana gangan cikin umma menene sai abinda nasi na shari'a ya tabbatar mana yace kazan nan ma haramun ne bai kamata mu yi ta'abudi da shi ba bai kamata mu sanya shi a cikin mu ba haka mu ci duk abu wanda yake daddada wanda za mu more wa rayuwarmu duk abinda Allah ya wada ta ka ci ka more ka gode wa Allah ka bayyana me ni'imar da yayi maka wannan kuma ya ƙara maka akan ni'imar da yayi maka wannan duka ubangiji ya halatta mana wa tayyibatu min rizq daddada daga cikin abubuwan da ubangiji ya arzuta mu da su wanda an halatta mana malai ya kawo mana hadisi na harko galkashin littafin hadisi na 361 قالي كتوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبن فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وانا حديث إمام البخاري يوتر الشيعتين كتاب اللباس باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه باب يوانديك من بياني أكن سيء الحرير الحرير في السواء wanda suwa na cirelin zaka sani wata tsutsa ce take hutar da shi za ta wurin ga hutar da shi shine wanda ake hadawa za wannan abu ne wanda yake da tsada sosai a lokacin nan daga garin Sham da Yemen ake kawo shi nan Saudiya yana ɗaya daga cikin abubuwan wanda ba kowanne ba attajiri yake iya saya ba yayi kawa da shi ba wa yanzu abu ne wanda arar ake samun shi to yake cewa babu wanda yake mana bayani akan sanya al-hariri ko kuma ayi shin huda da alhariri mutun yazo ya kwanta tunda abu ne wanda yake tamshi gare shi sosai ayi shin huda a shin huda mutun ya kwanta a saman shi amma dai ga maza yake cewa wa qadri ma yajuzu minhu da gwargwadon abin da ya halatta mi amfani da shi mu maza na daga alhariri juz'i na 7 shahi na 150 hadisi mai lamba ta 2834 aka Imam Muslim ya wutar da shi a cikin kitabul libas wa zina litai wanda yake mana bayani akan tufa da kawa abinda ubangiji ya halatta mana mu dauka kawa iya kawa duddan mu taho masallatayya mu tsayar da ibadoti babu tahrimu istimali ina'iz zahab wal fidda babu wanda yake mana bayani akan haramcin sanya ko haramcin aiki da azruha ko zinariya makai na azruha ko na zinariya juz'i na 6 shahi na 139 hadisi mai lamba ta 2069 hadisi ne wanda aka samu shi daga Umar dan Khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi Amirul Mu'minin wanda ya mutu a shekara ta 23 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bi zira da amince Allah shi tabbata a gare shi yake cewa la talbisul harira kadda ku sanya al-hariri a cikin jikinku ko a saman jikinku fa innahu lalle wanda ya sanya mallabisahu fi dunya wanda ya sanya alhariri a rayuwar shi ta nan duniya lam yalbasahu fil akhirah tabbas ba zai sanya shi a gobe kiyama ba wannan kalubale ne kamar su sashi fada ta ubangiji yana bayyana mana yake cewa walibasuhum fiha harir su ne gidan aljanna tuhsuha alhariri ce tunan an baka misal gard matakar ka sanya shi tunda da koyo ta riwaya ta Imam Muslim wanda ta zo manzo Allah yake cewa lan yalbasahu fil akhirah har abada lan tufinul abadiyya idan balarabe yace maka lan har abada wannan abun ba zai taba yiwuwa ba idan kai ce maka lan to wannan abun takan yi anan gaba ne takan yi a gobe kiyama ka sanya wannan alharira amma dai idan yace maka lan har abadan abada ba ka sanya alharira yake cewa to duk wanda ya sanya shi a rayuwar shi ta ran duniya to har abada ba zai sanya shi ba a gobe kiyama ba zai sanya shi ba kinan nan yana mana nuni ne akan a gobe kiyama ba zai shiga gidan aljanna ba wanda ya sanya alhariri a rayuwar shi ta ran duniya saboda ubangiji ya riga ya bayyana mana tuba wanda ɗan aljanna za su sa a gobe kiyama ita ce alhariri Allah sanya muna daga cikin wanda za to hatar da su da wannan tuha ta alhariri a gobe kiyama hadisi na gaba hadisi ne wanda yake da alaka da hadisin sama yake cewa an Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu la talbisu al-harira wala al-dibash wala tashrabu fi aniyati al-zahab wal-fidda wala ta'khudu fi sahafihima fa innaha lahum fi ad-dunya wa lakum fi al-akhirah
wani hadisin shi kuma ya huto an samu shi daga Huzaifa bin al-Yaman yarda Allah shi tabbata a gare shi. Huzaifa bin al-Yaman shi ne wanda ake kiran shi da Husayn bin Jabir bin Usayd. Husayn bin Jabir bin Usayd yarda Allah shi tabbata a gare shi. Abokin sirrin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a wajen a cikin gida ba. Kamar yadda muka yi bayani a karatun mu na Rijal, manzon Allah yana da abokan wanda yake raba sirri tare da su. Su ne mutane guda biyu, da kai Huzaifa bin al-Yaman, da kai Abdullahi bin Mas'ud. Abdullahi bin Mas'ud duk abin da ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana aiwatarwa a cikin gidan shi, to in baka tambaye matan shi ba, ka tambaye Abdullahi bin Mas'ud zai baka labarin abin da manzon Allah yake aikatawa. Shi kuma Huzaifa bin al-Yaman shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai confidence sirrin shi a waje. Tsankanin shi da shi da sahabban shi, tsankanin shi da shi da munafukan da suke rayuwa tare da su. Kamar manta shine wanda manzon Allah ya zamnar da shi, ya zana mai wane da wane da wane da wane da wane da wane da wane, dukkan su munafukai ne. In an samu bako ma a cikin garin Madina, manzon Allah sai ya kiraye shi ya bashi labari, zai ba an samu kari wa wannan nan da kage shi ma munafuki ne. Amma dai manzon Allah bai yi komai da su ba, ya mu'amalance su kamar yadda yake mu'amalanta sauran sahabbai shi sallallahu alaihi wasallam. Ɗaya daga cikin sahabbai yake ba mu labari yake cewa wallahi idan ka zo kai mu'amala tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ka zata manzon Allah ya isa ko a kanka a cikin sahabban shi. Yace sai dai idan ka tambaye shi manzon Allah wa ya gani su a cikin mazaje, za a ce maka Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. To Huzaifa bin al-Yaman ya mutu a shekara ta 36, shekarar da Uthman yarda Allah shi tabbata a gare shi ya rasu, bayan kwana 40 shi ma Allah ya ɗauki ran shi. Kasancewar rayuwa ta musu kunci, an shiga cikin halin haulayi, hali wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka samu kansu na kowa yana kokarin yayi ijtihadi, kuma dukkansu Allah ya riga ya ba su ladan ijtihadi. Wani yana da lada ɗaya, wani kuma ya tashi da lada guda biyu. Shine mas'ala wadda ta wakana kan kashe Uthman. Bayan an kashe Uthman, aka taru a nan garin Madina, aka ayyana Ali, aka yi wa Ali bin Abi Talib mubaya'a akan ya kasance khalifa, khalifa na uku daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na uku idan ka lissafa tsankanin khalifan manzon Allah shine Abubakar, ko idan ka leka shine ayi Uthman Abul Ali shine khalifa na uku na halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Tunda lokacin da manzon Allah ya rasu, Abubakar babu wani inkiya da ake mai illa khalifatu khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Lokacin da ya rasu Umar ake ce mai khalifatu khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, khalifa na khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kire shine na biyu khalifan Abubakar, na biyu ko ko khalifa Abubakar na uku, khalifa Abubakar na uku shine Uthman, khalifa Abubakar na huɗu shine Ali, amma dai khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na farko shine Abubakar, na biyun su Umar, na uku Uthman, na huɗun su shine Ali yarda Allah ishtabata a gare shi. Aka yi mai mubaya'a, da aka yi mai mubaya'a aka kai mubaya'a zuwa garin Kufa, kasancewa Kufa yanzu ta koma hadiratul umma, ƙasa ce wadda ita ma tana iya faɗa a shi, daula ce mai ƙarhi ƙarƙashin daula ta musulunci wadda hedkwatarta tana garin Madina. Muawiya ya ce ina ganin abin da ya yi cancanta a yi, mun gani ijtihadin shi, ra'ayin shi ne yake badawa. Muawiyan nan ba kamar ni bane, ba kamar kai bane, ba kamar su Imam Malik bane, ba kamar su Imam Abu Hanifa ne, dukkansu ya huce su, babu tsarin shi a cikin su. Wannan shi yake nunawa sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ɗaya daga cikin wa'inda suka rubuta wa'ayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Cikin ya ka samu wani bargurbi a cikin al'ummar manzon Allah, in yana so ya soki manzon Allah sai ya biyo ta kan Muawiya, ya ringa nuna maka Muawiya ai ba kowa bane ba, Muawiya ai kakan kakanka. Muawiyan nan abinda suka yi wa addinin nan kakanka akanka bai yi shi ba. An haɗa abinda Muawiya da abinda Hassan da Husayn suka yi, duk da kusancinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai dai kawa zai a wani irin gudunmuwa kowa ya bada. Ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, abinda suka rubuta shi ne har yanzu muke karanta. Yake cewa ga ra'ayina, abinda nake gani shi shine kamu a yi wa al'umma baya'a, a yi ƙoƙari
a nemo inda suka kashe Usman, yarda Allah shi tabbata a gare shi. Tunda kisan da aka yi wa Usman kisan gilla ne, dirawa aka yi gidan shi yana karanta Alkur'ani, ya musu ya gama su ya musu magiya, duk irin magiyar da za ya musu, ya nuna musu fadalar shi da irin girman shi a cikin wannan tahiyya ta addinin Musulunci, da irin alƙawullukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mai na lalle shi dan aljanna. Amma dai basu shi ba, suka sanya wuka suka yanka shi. Shi ne ya ce, abinda na gani, abinda hankalina ya bada, ra'ayina yake kan shi, shi ne kamun mu yi maka mubaya'a ya kai Ali, ba ta inkarin, ba wanda ya kai fadala, ba wanda yake da fadala a kanmu sama da kai. Kai kai ne wanda ya cancanta ka kasance khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan Usman. Ya ce, me inda inda ake inda inda mas'alar take, shine ayi kokari a kama waɗanda suka kashe Usman, ayi musu kisasi, a kashe su ba. Idan an yi haka, ni zan zo zan yi maka baya. A lokacin nan shi kuma ya kama ya ce, a'a, ni abinda nake gani a tsayar da daula ta Musulunci, a haɗa kan mutane, sannan a fara hirar a zo a yi kisasi. Wannan mas'ala ita ce ta kawo har ya kai aka yi yaƙi guda biyu, aka yi ma'arakatul jamal, aka yi ma'arakatul siffin, tsakanin wani gungu na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, uwanmu ne ummuna Aisha, yarda Allah shi tabbata a gare shi, tana jagoran wani bangare, Aliyu shi ma da wancan bangaren su Muawiya, da kuma manya-manyan sahabbai, su Talha, su waye manya-manyan sahabbai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu albishir da gidan aljanna. Shi ne ayi Talha yake ba mu labari, yake cewa he da aka zo ya tuno da wata faɗa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ja baya ya shiga cikin sahabban manzo Allah, yake kiran su, yake karantar da su hadisai na manzo Allah, abin da ya ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, he da aka samu sama da mutum 1000 suka janyo, 3000 suka janyo baya, su yarda aka buga ba tare da su ba. Dan sahabi ya daga takobin shi akan dan uwan shi sahabi, naka kai kurum ka neman musu yarda ta Ubangiji, baka da kalma da zaka soki wani ɗaya daga cikin su, kuma duk lokacin da zaka ji wani yazo ya tsaya yana sukan wani bangare akan wani bangare, to wannan mutumin ka ne misa ankar, ba wanda yake nema ya soka illa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo Allah ya faɗi mana hadisin Abdullah ibn Mas'ud, yake cewa duk wanda yake amince sahabbaina, to wa kakkai wai tambalin wai wani ne yake so ya kai, yana so ya kai min zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya so su kuma dalilin soyayya ta ya so su, da Allah shi tabbata a gare su. Huzaifa bin al-Mayyan yake cewa, sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, naji manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa, la talbisu al-harira wala dibash, kadda ku sanya al-hariri kuma kadda ku sanya dibash. Dibashi wani abu ne wanda shi ma dai duka dai kusan dangi ɗaya ne, ban mu da su ba mu san su ba, amma dai dukkan su suna da kamanceceniya da juna. Duka dai shi dai Bature dukansu suwa yake ce musu, da alharirin da dibajin duka suwa yake ce musu, yake cewa to haramun ne kadda ku sanya alhariri kadda ku sanya dibashi. Yake cewa wala tashrabu fi aniyati zahabi wal fidda, kadda ku sha a cikin makayi na zinariya ko na azurfa. Wala taakulu fi sahafihima, kadda ku ci a cikin horantuttukansu. Haranti wanda aka yi shi da zinariya ko da azurwa, haramun ne ka ci abinci a sama. Ya ce, fa innaha lahum fid dunya, wannan abubuwan da alhariri da dibaji da makayi na azurwa ko na zinariya ko haranti na azurwa ko na zinariya, yake cewa wannan ai na kahore ne a nan duniya. Ya ce, wa lakum fil akhirah, kuma ku naku ne a gobe kiyama, ai za mu san shagali a gida aljanna insha Allah. Ai sarrai zaur zabi insha Allah. Makayi na azurfa, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in, wannan akwabin ko bubukan nan zinariya ce da azurfa, da su ne Ubangiji ya yi su, yara ɗan dukul-dukul suna ta yawo don haranta mana zukatanmu, kasancewar ɗan adam yana buƙatar ya ga yara suna kewayawa a gindin shi. Wannan shi ne mata'ul hayatul duniya, almalu wal banuna zinatul hayatul duniya, dukiya da ƴaƴa wannan su ne ƙahon na rayuwar duniya. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaban khairun uquba wa khairun uquba, amma dai al baqiyatu salihatu, wanzanzu na ayyuka na gari
wannan hon su ne hon zuzuho su ne wanda za su sanya ka wanye gobe kiyama ba wannan dukiyar ba ba wannan tarin yaya ba ai mun ga abin da ake da Walid ibn Mughira yana izza yana tinkawo da iyallan shi amma dai kuma iyallan ba su mai amalin komai ba dan nashi ma har da kai wanda yake shahidi wanda yake wanda wannan qa'id jagora na al'umma shine Khalid ibn Walid amma dai shi ma ba ya mai wani amfani a gobe kiyama wuta jahannama za ta tabbata a gare shi to wannan zaka samu har ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana zamu burata a gobe kiyama mu ce kai mu ho muna bukata mu ga mata sun yi tiki sun aihuwa a lokacin nan kurum zaka gani an yi busa mace ta yi tiki kuma kai tsaye yaron ne aihu kuma gashi na danka ne yana yawo yana maka bukata yana maka hidima kana kallon shi kana jin dadi a gidanka a gidan aljanna shi kuma wannan gidan ardu haka ardu samai wal ard kamar ka ce fadin sama da ƙasa kai ba kamar ka ci bane ba tabbas fadin sama da ƙasa gida na yake a gida aljanna takan yi mu samu gida 10 takan yi mu samu gida 20 takan yi mu samu gida 30 kai takan yi dubu Allah zai ba mu gurgudan iya kyautata zaton da muke yi a gun ubangiji gurgudan iya zagi ne da mutse wurin ibada da muke yi gurgudan iya kogogarma kogogayya da muke yi wurin neman aljanna Allah da tar da mu yake cewa wannan surabin su ne a gidan aljanna mu kuma namu yana rabon su ne a nan rayuwar su ta nan duniya mun kuma rabon mu yana can gobe kiyama kuma wannan bai ci karo ba shi halin da aka yi hani ne akan maza ba hani bane akan mata ba mata an ba su damar su sanya lokacin da suke so shi kuma mata an sani da amma ubangiji ya riga ya bar mana awaman yumashshu fil hiliyati wa huwa bil khisami ghayr mubin da amma ta ita da kawa aka santa an ba ta kawa ba ta koma irin maza to shi kuma namijin da zai sanya alhariri yayi ya sanya shi a matsayin tuha ko kuma ya sanya dibaji akan matsayin a matsayin tuha to wannan mutumin da ka kalle shi bai da bambanci tsakanin shi da shi da mace shi kuma haramun ne a gare mu duk lokacin da mutum zai sanya ko zai yi kamantacceniya da mace to Allah ya riga ya tsine mai albarka haka ita ma mutum da za ta yi kamantacceniya da namiji Allah ya riga ya tsine mata albarka kuma idan muka leka maksad ma na rayuwa baya bada dama haka abu ne wanda suna da tsada a saya suna da tsada wurin sayen su suna da tsada wurin istimali da wurin istimalin su to yaya zakai ka dauki wannan dukiya mai yawa ka yi ka sanya ka ringa alfahari da ita wani yana nan yana neman abin da zai ci wani in ya ga ka dauki makayi ko abin shan ruwa na azna zinariya ka sanya kana shan ruwa ka sani irin kallon da zai maka kuma kai kanka ka sani ba ka kyautatawa kanka ba yana daga cikin maksad na share ya haramta mana irin wannan abubuwa haramun ne a gare mu kuma duk wanda ya sake yayi hakan to hakika za a haramta mai abin da yake gobe kiyama kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana innal aklu fihima fid dunya lil kuffar yace ci a cikin wannan makayin zinariya azruha sha koci yace duka wannan yana komawa ne zuwa ga kafiri kafiri shi yake samun nutsuwa shi yake ganin ya kai yake da kasaitar da zai iya yin haka a matsayin ka na musulmi baka da hurumin haka idan kuma kai shi kuma zakka shi karkashin kaida wanda malaman fiqh suka dora ta man sta'jala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi harbanihi duk wanda ya gaugawa dan ya samu wani abu ya cimma burin shi a rayuwar shi ta nan duniya to za a haramta mai da aka san shi a gobe kiyama ko kai sunna ce ma ta rayuwa duk abin da zaka yi gaugawa ka ce he ka same shi lokacin shi da yi ba to takan yi a haramta maka samun wannan abu ba ma takan yi ba za a haramta maka samun wannan abu da ka aiwatar don misalin bangaren ibada idan muka dauka lokacin sallah lokacin ta bai yi ba kace zaka yi ka samu ladan ba ka samu ladan ta ba kina hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu haramcin sanya alhariri da dibaji game da mazaje kuma da wa'idi wanda ubangiji yayi wa'idi mai tsanani akan wanda ya sanya su a nan rayuwar shi ta nan duniya za a haramta mai su a gobe kiyama haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu halaka ne ga mata su sanya shi idan suna bukatar su yi kawa ga mazajen su kuma ita ko mace da ba an sanya ta ta kasance ilkawa in ba ta yi kawa ba ba ta kasancewa mata kuma haka idan muka leka hadisin yana karantar da mu haramcin ci ko sha a cikin makayayya na zinariya ko na azurha kuma da wannan kuma haramcin duka sawa'un ga mace ga namiji dukkan su haramun ne ba bambanci tsakanin mace ko kuma namiji wallahu ta'ala a'lam ina tunanin lokacin nan ya kai zan mu tsaya a nan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu nadin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malamanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, ita ce makomarmu. Bukatunmu na alheri muna fatan Allah ya biya mana, abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana. Allah ƙara ruha mana asiri, ya ƙara mana albarka, ya yi wa sai amma albarka, ya yi wa abinda ya arzuta mana shi na daga dukiya da ilimi albarka. Allah ya dantar da mu, ya ƙara ruha mana asiri. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.